Hakan yasa hukumar alhazai ta Najeriya da sauran wakilan hukumar na jihohi suka kai ziyara filin Arfa da sauran wurare don tabbatar da an bi tsarin yadda za a yi jigilar alhazai cikin sauki ba tare da an samu cinkoso ba. Da yake bayani a lokacin ziyarar, mai kula da jigilar alhazai a kamfanin masu yin hidima ga alhazai na kasashen Afrika waɗanda ba na Larabawa ba Abubakar Banama, ya ce za su jajirce wajen tabbatar da cewa an warewa kowace jiha ta Najeriya motar da za ta yi jigilar alhazanta zuwa waɗannan wurare a kan lokaci. A nasa ɓangaren, mai kula da zirga-zirgar alhazai na hukumar NAHCON Dr. Ali Tanko ya ce makasudin kai ziyarar shi ne don tabbatar da cewa komai ya tafi yadda aka tsara ba tare da an cutar da kowa ba.
Muna so ne su shugabanni su ga waɗannan wurare a yayin da babu alhazai. Za a fi fahimta yadda tsarin yake. Kowa kuma ya ga inda masaukinsu yake, in an tashi zuwa da alhazai, in ga kowa ya san ina ne alhazansa suke, kuma ba za a samu matsaloli ba da yawa.
Mataimakin shugaban kula da harkokin aikin haji na jihar Yobe Muhammad Nasir Yusuf ya ce wannan wani ci gaba ne da aka samu, kuma za su tabbatar da sun wayar da kan alhazansu don ganin sun yi abin da ya dace.
Wannan tsari ne mai kyau domin mutum ya bakwanci mutane sama da miliyan biyu ba karamin abu bane, yana buƙatar tsare-tsare da dokoki da ƙa'idodi kamar yadda suka nuna mana. Tsarin yayi kyau, kuma za mu yi ƙoƙari mu yi complain mu sanar da alhazanmu, kuma mu tabbatar sun bi wannan ƙa'idojin don a samu ayyukan haji a cikin kwanciyar hankali ba tare da jin wani rauni ko wani matsala ba insha Allah.
Sunana Hudu Tafi da board member na hukumar alhazan jihar Nasarawa. A dama alhazanmu masu biyayya ne, za mu zauna da su mu faɗa musu ga dokoki ga sabon tsari wannan yi, muna da control a kansu. In Allah ya dabar su kauce wa wani tsari wannan shirya ba.
A nasa ɓangaren, Bashir Umar Kashiri daga jihar Gombe jinjinawa hukumomin ƙasar Saudiya ya yi.
Ina cike da farin ciki lokacin da muka biyo wannan tawaga, muka tsaya a Mina, naga irin canji da ci gaban da aka samu, muka wuce Arafat, naga irin ci gaba da canjin da aka samu, yanzu ga mu nan a Muzdalifa. Gaskiya fi sabilillahi hukumar Saudiya sun cancanci a yi musu addu'a ta fatan alkhairi, saboda sun tsaya suna aiki dare da rana, Allah saka musu alkhairi. Su ma hukumar NAHCON sun cancanci yabo da addu'a ta fatan alkhairi, sun kawo ci gaba sosai a tsarin aikin haji na 'yan Najeriya. Komi na sai na tafiya bisa tsari ta hanyar da alhaji zai ji daɗi a sauwaka masa.
Sunana Shehu Muhammad ɗan Lela daga Sokoto. Dukkan alhazai idan sun kabi tsari da doka da oda akan aiki shike kawo a samu nasara na aiki. Don insha Allah kuma za mu gabatar da wannan ga dukkan alhazanmu da jami'an waɗanda daidu ya kamata su jiya domin a kula da wannan umarnin da aka basa. Wannan abin zai kawo babban nasara sosai, saboda cinkoson alhazai da ɗai shi ke kawo matsaloli wajen shiga motoci da tashi zuwa Mina zuwa Arfa, Arfa zuwa Muzdalifa. Amma muddin an kabi shawarwari waɗanda mahukunta suka basa, to insha Allah za a samu nasarar wannan aiki.
Idan za a iya tunawa, a lokacin aikin haji na shekarar 2015 an samu turereniya inda mutane suka rasa ransu, sai dai tun daga lokacin an samu gyare-gyare ta yadda ba a bari mutane su je waje sai an yi tsari. Hawwa Umar daga Makka.